jama'a masu sauraron mu barkan mu da wahaka barkan mu da saki saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari shiri ne na hadin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jahar Nasarawa ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas a yau dai mun lula ne fadar mai martaba sangarin Iga dake karamar hukumar Nasara Igon a nan jahar Nasara Alhaji Idris Bala Muhammad da farko zamu so ka bamu takeitaccen tarihin wannan masarauta ko kuma gari na Iga
shi masarautar Iga mu gwandari ne wato asalin mu Hausawa ne daga Kano kowa ya sani yanda gwandari suka bar garin Kano a matsayin Hausawa mafi yawan tarihin gwandari za ga ya taso ne daga lokacin sarki Muhammad Rumfa to iyaye da kakanni akan an so a tilasta su bar al'adun su na gargajiya wato rawa shine suka gangaro kuma su bayan rawa su mafarauta ne masu neman alaliyan kansu to suka gangaro sun bar kasan Kano an zo an yi zango a karshe to ba wai ko mutum daya ko mutane biyu sun zo ne a tawaga suka zo karshe Allah da yake sa ko rikici shugabanci ne ko kuma a kowa na so nima alaliyansa ne daga wajen sai haka bazu to a wajen kowa ya kama nashi dan uwa mu mutane Iga na al'adar mu da kuma zamantakewar mu muna da kyakkyawan dangantaka da mutane Arusu suna kokona local government daga wajen shi babban dan wato sarki Iga mamman kenan shi da kaninsa suka bazu sun gangaro kudancin karshi sosai to a wajen sai ya bar Kano a can dajin Arusu wato a kokona local government kenan shi ya gangaro ya zo wajen da ake kira Iga yanzu ya zo yana farauta yana kamun kifi yana noma so shi kanin nasa bai san wajen da shi wan yana nan ba ana nan labari ne ko yaya dai a yanda tarihi ya nuna sai kanin ya zo a kulo ya ga wan a shi a wajen da ake kira Iga yanzu sai ya ce ai gashi sai kusan duka garin gwandari suna kira mu Iga Abu da Turawa mulkin mallaka in sai su ce Iga sai sun ce Iga sai suka gajarta da kalma daga Iga sai Iga domin duka garin gwandari har wa yau sunan kenan Iga Aigashi wato Iga har yanzu aka yanda ake kira mu amma a ta sunan Turawa irin da Turawa suka ba mu Iga shi wa da kani ya zo ya same shi ya bashi abu ya bashi mama sai yana ce ai na ce ko kara su to shine aka samu sunan Arusu so har wa yau akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane Iga da Arusu al'ada ne rawa ne kai ko aure ake yi mutumin Iga yana da kwarin guwe tafi yi abin da ya ga dama Arusu haka ma mutumin Arusu yana da abin da ya ga dama zai zo yayi a tasarauta mutumin Iga yana yi annada ma mutanen Arusu domin ya doke mutumin Arusu kane shi ne kuma haka mutumin Arusu ya doke mutumin Iga wansa ne yanda aka samu tarihi
to kaman wannan masarauta na Iga akalla ta kai shekara nawa kenan da kafuwa
masarautar Iga yanzu ta kai shekara kusan 500 da wani abu da kafuwa domin masarautar Iga kusan masarautar gwandari kusan ɗaya ne domin tun lokacin sarki Muhammad Rumfa da aka bar Kano aka bazu an zo karshe yanda kowa ya kama dan wansa suka bazu sun kafa garuruka haka Iga ma so Iga yanzu da kafuwan ta tafi shekara 500
kaman kai sarki na nawa ne yanzu a wannan gari
ni yanzu ni ne sarki na 13 a Iga
wani irin mutane ne suke wannan gari bayan gwandari da kace shi ita ce kabilar ku akwai wasu kabilu waɗanda suke cakuɗe da ku a wannan gari na Iga
ya akwai muna da Egon muna da Fulani muna da Tibi muna da kabilan Platon nan suna tare da mu akwai kabilu da dama a Inyamurai ma suna tare da mu so gari ne ya akwai kabilu da dama a wannan gari amma mu ne masu ainihin gari wayansu duk sun zo sun same mu ne
kaman wace irin sana'a wannan gari ta shahara a kai
iyaye mu abinda suka shahara a kai kenan farauta da noma to amma yanayin zamantakewan garin domin ya kewaya ne da ruwa so daga baya aka zo aka kwadeta maganan kamun kifi dalilin da a yau kirari Iga kenan Iga turakan kifi
dama zan tambaye ka shin kuna da wani kirari ne na gari na musamman
duk yanda ina jihar Nasarawa nan ne kowa zai maka in ka ce zaka je Iga zai ce Iga turakan kifi amma ainihin iyaye da kakanni sun zo farauta ne da noma amma daga baya an zo an shiga harkar kamun kifi kuma kowa a jihar Nasarawa an samu da sana'an kifi dalilin da in ka ce zaka je ga zace igga tura kan kifi
to bari mu duba kuma batun irin kalubale da ke addabar al'ummar igga shin kaman da menene matsalolin ku da kuke buƙatar gwamnati ta magance mu
muna da kalubale da dama wato babban kalubale shine magana hanya mu mutane igga rokon farkon da zamu mago ne shine su dube mu da idon rahama bayan wannan sai magana makaranta yanzu secondary school da aka iya cikin gari iga sama da shekara 20 yanzu har yanzu ba wani structure hakan da gwamnati ta ce ta gina mana duka community effort ne wanda mu ne muka yi gaya mun gina muna rokon arziki mai girma gona ya taimaka mana ya gina mana kai ko a block of classroom ne a secondary school na iga zai taimaka mana ba kadan ba in Allah ya yarda in gwamnati tana ji wannan kukan da muke yi wallahi ba zai dauke musu wani babban kudi ba
to batun kaman ruwan sha da kuma harkar tsaro fa ba ku da matsala
maganar ruwan sha gaskiya fi sabila ba mu da matsala domin shi mai girma tsohon gwamna boho kusan guda 7 ne mana wannan gari boho in maganar ruwan sha ba mu da matsala to maganar tsaro dai kusan abu ne da ya shafi duniya gabaɗaya ba ma Nasarawa state ko Igga ba wannan abu ne wanda kusan kowa na fama da shagidansa sai dai roƙon Allah sai dai kuma mu ma sarakuna muna da namu role da zamu play domin ba zamu bar gwamnati ita kada maganar tsaro ba dole mu ma sai mun bada goyen baya mu ma yaran mu gargadi maganar zaman lafiya kuma mu tarbiyyantar da su yanda ya kamata in ba haka ba maganar tsaro mun ce zamu bar ma gwamnati mu kade ta magance maganar tsaro to fi sabilillah mu ma gwamnati adalci ba maganar tsaro magana ne wanda ya shafi kusan ko ta ina
kwata kwata abin da ya sa kake nan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato MBS Lafiya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri yake cewa sai an jima.